your mama, mama, we your mama. Zamna latia, mama, and I'm missing it. Zona latia, what am I bankashing? Zona latia, whatever jikina, mama, oh, what I am. Allah sarki uwa mi auke damuwa in baki lafiya rashin uwa wasu ke rasa shashin jiki gaba daya rashin ki ne wasu ke koma hin barasa zaga duniya rashin ki ne yaro a gida yake zama mara.